بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما بعد، أنغام سؤال بركة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة من ساكي هتوى وانا قبع تديو نا انيوة في تكو ناوة تفشن وانا متاشيانا تربية اتكي وانا دورة لكي جدانا لكي وانا مصلتي لكي قوك الجلمي مرتبة تنكم جواري انان birnin tarayya Abuja a karkashin majalisun babban malami Malam Abubakar Muhammad Jos, Allah madaukakin sarki ya kara mishi lafiya. A wannan gaba insha Allah, kamar yadda muka ji a farko, za mu shiga kai tsaye zuwa ga gabobin da za mu tattauna wannan in yi wato a maujui na tarbiyya a kai insha Allah. Malam ya ce al'ansur al-awwal, gabar farko, al-maqsud min at-tarbiyyah al-akhlaqiyyah, menene abin da ake nufi da tarbiyyar zuciya ko na halayya? Definition kenan ko sai yace hiya majmu'atul mabadi'il khuluqiyya wal fada'ilis sulukiyya al wujdaniyya allati yajibu an yatalaqqanaha al insan. Idan aka ce at-tarbiyyah al akhlaqiyya, abinda ake nufi ita ce tattaruwan wasu abubuwa wanda tun daga asali ne a matakin farko ake son mutum ya zanyana da su na halaye, shine al khuluq. An fahimta ko? Wasu halaye kyawawa da ake son mutum ya taso da su, wal fada'ilus sulukiyya, da kuma wasu abubuwa da ke nuna falalanka na tafarkin da kake bi. Abin duk da in aka gani za a yaba, za a ce madalla da wani, hanyar da yake bi hanya ce mai kyau. An fahimta ko? Al wujdaniyya, da kuma wasu hali ɗabi'anka da ka taso da su. Ka san wasu ɗabi'ansu ne sai ka ga kyakkyawa, wasu kuma sai ka ga ɗabi'an ne sai an gyara. Kamar yadda ba wasu ke cewa hali zanen dutse ko? To halayenka allati yajibu an yatalaqqana hal insan, wanda wajibi ne a ce mutum ya lakanci waɗannan abubuwan kuma ya sa su a cikin ɗabi'unsa. Wa yaktasibaha wa ya'tada 'alayha mundu tamyizihi wa ta'qqulihi ila an yasbiha mukallafan aw mukallifan. Wato waɗannan abubuwa ana son mutum ya koyawa kanshi su, ya zama ka tarbiyyanci da su, kuma sun zama ɗabi'anka da al'adanka sun san da ka taso har zuwa san da shari'a za ta hau kanka. Mukallifi kenan ko? Wanda shari'a ta hau kanshi, ma'ana tun lokacin da ka shiga sinnu tamyiz, an gane, har zuwa ka zama mukallif ila an yatadarraja shabban ila an yakuda khadmal haya, har zuwa lokacin da mutum zai zama mutum na gaskiya, shine shab, matashi wanda ya mallaki hankalinsa, ya san me yake yi, ya zama waɗannan ɗabi'un ba su rabu da kai ba, ka ci gaba da su har ka kutsa cikin asalin rayuwa, wanda daga nan kuma ake sa ran za ka koma yurabbi ila arrani umur, ka sake komawa back to square one. Allahu akbar, Allah ya sa mu zama lafiya. Waɗannan ɗabi'u ka ga kenan, ashe tun daga minal mahadi ne ila lahadi, ba san da ake son ka rabu da su. Shi yasa malamai suke cewa idan kai kana da tarbiyyar, to kai ma sai ka tarbiyyaci ƴaƴanka. Kamar yadda muka ce malamai sun yi rubutu game da tarbiyyatul aulad, Malam Salih Fauzan yana da shi a gasinin malamai barkatai, ina fata an fahimta. Domin yaro ya taso da tarbiyyar, ya girma a kansu, shi ma ya tarbiyyanci wasu har ya ƙare rayuwar shi a kai. To haka wannan shi ne ake nufi da tarbiyya ainihin wato al-akhlaqiyya, su zama halinka kenan, an san ka da shi. An gane waɗannan ne ko? Sai mu tafi gaba na biyu insha Allah, mun gama da farko. Malai ce wa min ma a al'unsur tsani, za mu rinka samari kamar yadda muka ce ko, saboda yanayin lokaci. Ahmiyatu tarbiyya al-akhlaqiyya, to menene mahimmancin wannan irin tarbiyyar da muke magana? A wasu za su ga akwai kuskuren bugu, yace al-ikhlaqiyya yasa kasara ko al-akhlaqiyya ne sai ku gyara. Malai ce tuziru lana ahmiyatu tarbiyya al-akhlaqiyya fil islam min iddati umurin minha. Ta yadda za mu gane muhimmanci irin wannan ɗabi'u kyawawa, musulunci zai bayyana mana su ta hanyoyi masu yawa. Ga wasu daga ciki, zai kawo mana misalin kamar hanyoyi ne guda biyar. Na farko, annahal ghayatul ula min ba'athatihi annabiyyi sallallahu min ba'athati annabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wasallama faqad sahha anhu. Dalilin da yasa tarbiyyar hali yake da muhimmanci shine manzon Allah da Allah ya aiko mana, daga cikin dalilai mafi girma da yasa Allah ya aiko shi shine domin wannan tarbiyyar halin. ashe kaga abinda aka aika manzon Allah don shi yana da muhimmanci ina fata an gane hadisi ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam annabi yake cewa innama bu'istu li utammima makarim al-akhlaq kamar yadda muka ji wannan hadisin a baya wani abin sha'awa jama'a akwai wata mu'assisa ko mu'assasa a Misr Egypt kenan ko wanda wani malami Dr. Ahmad Shauki ya asafa yana da wani foundation wanda ya sawa al-majma'ul ilmi bi buhuthil qur'ani was sunnah yana sa ana yin wasu research ne na ilmi game da addinin musulunci a karkashin al-qur'ani da sunnah an samu wani malami yayi rubutu musamman game da wannan hadisin jama'a ya sa mashi wato wato al-bahthun an qawlihi sallallahu alaihi wasallam innama bu'istu li utammima makarim al-akhlaq malamin da wannan aikin shine Dr. Saidali Jamal Muhammad Ar-Raqzi mutumin Misr ne ku binciki wannan risalan yana da kyau kwarai da gaske ina fata an gane zaka ga karin bayani game da wannan hadisi abinda manzo Allah yake cewa shine an aiko ni ne domin in zo in zama cikamaki na wanda zai cika muku halayyan an gane wannan da kyau annabi yace misali na misali gini ne da aka gama shi tsaf sai aka bar wani huji ba a yi ne wato rufe shi ba duk wanda ya zo ya ga ginin sai ce kai gini da ya haɗu amma nan dai da aka bari shine matsala to manzo Allah yace ni ne wannan wanda zai toshe wannan wajen ka san mutane sun fi ganin aibi fiye da alkhairi duk yadda masallacin nan ke da kyau ko in wani ya zo ba zai kalli kyan ba sai ya ga wani dan aibi ya ce gaga hincin nan ya fara kokewa shi ya abin da zai gani ke to abin shi yasa suke cewa finishing ya fi muhimmanci a cikin aiki idan aka yi maka aiki ko karshen sai yasa ake son kai maka tsari da kyau saboda al-ibra bil khawati Allah ya sa mu cika da kyau to yana da kyau mu gane manzon Allah da aka aiko shi ya zo ya cika bayanin kyawawan halayyar ashe yana da kyau ya zama kai ma ka tarbiyyantu da tarbiyyar manzon Allah kenan sallallahu alaihi wa sallam yace wal qur'an al karim was sunna al mutahhara yatsifani bi wuduhin an hadhihi al haqaiq al qur'ani da sunna za su kara fito mana da wannan hakikar cewa annabi ya zo ya tarbiyyantar da mu da haka bari mu ji dukkanin abubuwan da manzon Allah ya zo da su na ibada bari mu ji alakar su da kyawawan halaye dauki abu na daya game da sallah yace fa qala Allah ta'ala anis salah ga abinda Allah ya faɗi game da sallah Allah yace inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar lallai sallah tana hani game da alfasha da munkari wala zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un wannan aya ta 45 kenan a cikin suratul ankab cikakken aya shine utlu ma uhiya ilayka min alkitab Allah yace wa aqimis salah ka karanta abinda muka saukar maka na littafi alqur'ani kenan wannan karantawan kai a karan kanka da manzon Allah yake ya karanta ya fahimta ya aiki da shi sannan kuma utlu ma uhiya ilayka min alkitab ka karantar da abinda muka saukar maka na littafi wato karantawa wasu kenan in ka karanta kai aiki to ka karantawa wasu to tunda aka gaya wa manzon Allah haka to da ni da kai mun bada aula mu ta daukan wannan umarni da haka mu ma dole mu karanta qur'ani mai aiki da shi kuma mu koya wa wasu kai rukun mun ta'allama alqur'ana wa 'allamahu jama'an fi tunna da koko da haka da Allah ya ce mishi ka karanta abinda muka saukar maka ne ta sai Allah ya ce wa aqimis sala kuma ka miƙe ka tsaida sallah tsaida sallah da yin karatun sallar mai kyau yin sallar a lokutan da Allah ya ce a yi ba lokacin da muka ga dama ba irin yadda muke yi da haka wasa da lokacin sallah yana daga cikin matsalan da zamu zo mu ji muke samu sallan ba ta amfanar da mu kamar yadda Allah ya ce sannan in ka zo ka cika farillan sallan da sunnonin sallan ka yi ta yadda manzon Allah ya karantar kamar yadda annabi yake cewa sallu kama ra'aytumuni usalli hadisin Malik ibn Uwairis wanda Imam al-Bukhari ya kitab idan kai wannan kuma kai yace a cikin jami'i a matsayin ka namiji kuma an gane wannan da kyau ko wannan shine kai iqamus salah ka karanta tafsirin al-Imam Qurtubi a karkashin ayatul suratul baqara da Allah madaukakin sarki yake cewa wasta'inu bis sabri was salah ina fata kun ta ya ayyuhal ladina amanu ista'inu bis sabri was salah to da yake bayani game da sallah da yadda ake tsaya da sallah wallahi sai abun ya tsora taka zaka gane wasa muke yi wallahi to idan ka tsaya da wannan sallan sai Allah yace inna ssalata tanha 'anil fahsha'i wal munkar lalle irin wannan sallah da aka yi a bisa wannan tsarin tabbas wannan sallan tana hani game da alfasha kuma tana hani game da munkari alfasha duk wani abin asha da za a ce wani kai abin tir dangin zinace-zinace luwaɗi ainihin wato maɗigo duk waɗannan abubuwan hatta ki ake iya dare-raye waɗannan suna daga cikin alfasha shan giya wal munkar da ababen ki kuma an gane wannan ko dangin saban Allah abin duk da Allah ya ce kada yi tabbas idan mutum yana tsaye da sallah wallahi sallah za ta hana shi waɗannan abubuwan malamai sun yi fassara kamar guda uku zuwa hudu a ƙarƙashin me ake nufi da cewa tsaye da sallah yana hana alfasha da munkari wasu malamai suka ce abinda ake nufi shine hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa misalin sallolin nan da kuke yi misalin ruwa ne a kofar gidan ɗayan daga cikinku duk sanda ya fito in yayi wanka to kaga mutum zai rinka yin wanka sau biyar kenan wannan mutumin za a gan shi cikin datti da dauka ba za a gan shi ba to shine in kana sallah laifuffuka da kake yi waɗannan sallan sai su ta wanke maka su da haka sai ka samu ka tsira a gaban Allah wasu suka ce ma'anan kana hanin fashayi wa munkar wasu kuma suka ce a'a a daidai lokacin da kake cikin sallah kake yi a bisa wannan tsarin duk wani abin saban Allah ba zai zo maka ba da haka baka taba ganin wanda yake sallah kuma yake waka ba baka taba ganin wanda yake sallah yake rawa ba wanda yake sallah yake zinace-zinace ba an fahimta ko a cikin sallah dai kan mutum ba zai yi ba sai dai in ya fita sallah suka ce ma'anan wannan ke wasu malamai kuma suka ce a'a abin nufi a nan shine tabbas zahirin ayat in dai kana sallah to ba za ka rinka yin alfasha da munkari ba ba ma abun mamaki duk al'ummar mu yau suna sallah ko ba ta sallah amma suna barin alfashan da munkari ba mu fasa sallan ba kuma ba mu daina alfashan da munkarin ba to me yake faruwa something is wrong somewhere to me matsalar shine sallan ba irin wanda yake hana alfashan da munkari ba sai hadisi da Imam Al-Bazzar ya rawaita manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda sallan shi ba ta hana shi alfasha da munkari to wallahi Allah ba abinda zai kawo da Allah zai karba kuma tsakanin shi da Allah ba za ta yi kyau ba in dai sallan ka ba ta hana ka alfasha da munkari Anas ya taba ware wani labari tare da wasu malamai sun suka game da hadisi aka zo aka cewa manzo Allah ga wani saurayi yana sallah amma bai daina sata ba bai daina shan giya ba annabi yace in dai yana sallah sallan za ta hana shi bayan kwana biyu kuwa sai aka zo aka samu ya daina shan giya ya daina ainihin wa fisata a gaskiyar wannan aya to mu me yasa zaka ga har liman bai daina alfasha ba bare ladan bare sauran ma mu waɗannan dai abubuwan alfasha da munkarin mu ne muke cikan a cikin kasuwancin mu mu ne muke cikan a tsakankanin mu mu ne muke cikan matan mu matan mu ke zalunta mu duk mu din ne ana kiran sallah kuma za mu cika masallaci ko ku fahimta ga jama'a za mu cika masallaci ana gamawa kuma za a je a ci gaba kamar yadda ake to akwai abu lura da ya kamata mu gyara tabbas dai gashi Allah ya ce inna salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar sai Allah ya ce wala dhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma fi sudur ambatan Allah shine yafi girma fiye da wancan sallah shi ma nan meye ma'anar shi shine idan kana sallah a cikin sallah sai kana yi a bisa hay'an da annabi ya ce ayi ba mu ganin manzo Allah in abubuwa suka rikinta ce mishi me yake yi sai ya ce aje ayi sallah sai ya samu natsuwa ce wa ju'ilat qurrata aini fi salah to mu me yasa rashin natsuwa mu ma a sallah ne mutum zai zauna awa biyu a kofar masallaci yana ta sharwoliyar shi in aka zo sallah har zai rinka gargadin liman liman kada fa a ja mana mai tsawo fa shaf shaf ba haka muke ba to ya wannan sallan dama zai hana ka alfasha akwai wanda idan aka shiga za a tashi musamman ana kallon kwallo sai ka ji ana cewa liman sai ka haba ai ni ma dama fijo zan muku wallahi da liman da ma mukan haka suke wallahi ba irin wannan sallah ake magana da haka jama'a mu gyara sallan mu ma da mun muna son sallolin mu kana ba alfasha da mun kai duk wanda yake sallah cikin natsuwa yake tuna cewa a gaban Allah yake in yazo sallan nan ya kake jin aka ce kana gaban wani mai gidanka yadda kake natsuwa haka muke natsuwa a cikin sallah to sai mun yi wannan sallah da Allah ya ce ne khashi'i muna sa khushu'i a cikin sallah da irin wannan sallah ne zai hana dan tsakankanin lokutan da zaka yi wannan sallah da wancan yanayin sallah ba zai baka ka saki haka saba wa Allah kuma a kira wata sallah ka sake dawowa ba zaka ji ka kana conscious at all time wannan shine ma'anar inna salata na hali fa shayyi Allah ya sa mu dace to kun ji gyaran zuciya kun ji alakan ibada da gyaran hali abu na farko kenan wa qala ta'ala aniz zakka to game da zakafa yaya zakkan da Allah yake a fitar yake da alaka da gyaran tarbiyyar mu Allah madaukakin sarki na cewa kud min amwalihi sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim ka karbi zakka a cikin dukiyarsu ina fata an gane kun san dama zakka wanda yake shugaban mu'minai amirul mu'minina ko wali ko wakili su suke zuwa su karbo zakka ba yadda aka bar al'amarin zakka wanda ya ga dama yayi wanda ya ga rawa kada yayi ba wannan na da cikin dalilin da yasa muka samu kan mata matsaloli ana karban zakka ne tu ukhadhu min aghniyaihim wa turaddu ila fuqara'ihim a irin zakka kenan jama'a to Allah yace ka karba wanda karban wannan zakkan to shine sirrin to fakiruhum sai Allah ya rinka tsarkake su yana yake musu laifukan sannan wato zakki sai ya sa su zama nagari kun ji sirrin rashin bayar da zakkan nan da yake abin da yasa muka lalace ake samun marasa mutunci a cikin mu ake samun mugaye marasa tausayi wallahi duk wannan na da cewa abin da ya jefa mu da haka ko mu gyara Allah ya gyara mana ko kuma wallahi in ba mu gyara ba to shi Allah ba zai fasa sunnan shi saboda mu mun saba ba sunnan Allah Allah baya saba ba da haka dole mu za mu gyara ma da mun muna son mu ga gyara dole mu za mu canza ma da mun muna son mu ga canji amma ihun canji sai canji sai canji wala ba abin da za mu gani sai irin wannan canjin fasalin kuɗi da muke gani shi kawai za mu gani wallahi kuma yanzu ma aka fara ma da mun roƙi gyara ba Allah ya ce Allah madaukakin sarki ya ci gaba da cewa wato zakiri kamar yadda Allah madaukakin sarki ya ce qad aflaha man zakkaha wa wani Allah ya ce qad aflaha man tazakka duk wanda ya gyara zuciyar shi ya tsira to mu gyara kuma muna son mu tsira Allah ya ce zakiri biha shi zaka gyara halayen wa salli alaihi sai ka rinka musu addu'a inna salataka sakanan lahu domin addu'anka shine zaman sa lafiya wallahi shine ne ko amma duk ma ya riga ya addu'o'i amma addu'a tana ci ne akan waɗanda suka kula da waɗanda in ba mu kula da su ba za mu gari ne ba Allahu sami'un alim alaqar zakka alaqar ibada jama'a ga abubuwan da muke aikatawa da qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam an siyan barka da abinda annabi ya faɗi game da azumi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa man lam yada' qawla az-zur wal 'amala bihi fa laysa lillahi hajatu an yada' ta'amahu wa shurabahu game da azumi annabi ya ce duk wanda yake azumi bai daina maganganun batsa ba bai daina ainihin wato ƙarya ba da kuma aiki da ƙaryar to Allah bai buƙatar kishirwar shi da rashin cin abincin shi kaga shi ibadar azumin da kake yi kana yi ne domin waye controlling maka bakinka ka san me zaka furta amma wani a cikin azumin zai kuni yana waƙe-waƙe da kike wani zai kuni yana ashar wani zai kuni yana fada to ina wannan azumin zai zama karɓe ina wannan azumin zaka amfani shi azumin da ake son ka gyara dabi'unka da su sai kuma kake mugayen halaye Allah ya kyauta wa qala ta'ala sana Allah madaukakin wannan hadisi kowa ya san shi ko yana nan cikin Bukhari da Muslim da sauri annabi Allah madaukakin sarki kuma game da aikin haji ba waɗannan sune arkanul islam din ba as-sala as-siyam az-zaka al-hajj kaji kowanne da yake da alaka da gyaran hali ashe za mu iya raba hali da addini jama'a wallahi ba zai yi ba game da haji bari ku ji abin da Allah ya ce al-hajj asurun ma'lumat Allah ya ce aikin haji ba watanni ne sananne shine watan zulhijja zulqa'da minin shawwal zulqa'da zulhijja watannin aikin haji ke ba sai Allah ya ce faman farada fihinna al-hajja wanda ya fito gaba gadi ya riga ya shiga aikin haji ba irin na wancan na Kano gaba ina fata an gane eh ya riga ya fito ya shirya aikin haji kawai ya kasa gaba ya Allah ya ce to falara faka kakka kukura kai jima'i haka wasu malamai suka fassara daga Abdullahi dan Abbas wasu kuma suka ce maganganu da zaka rinka fadi wa iyalinka matanka da suke alamta sha'awa na jima'i shine rafal da Allah ya hana wannan ga matanka kenan ina kuma ga wata yar iska a waje Allah ya ce kada ku ma waɗanda suka bi aikin haji suna ganin irin abubuwan da ke faruwa kuma a hakan wai mu dauka Allah kuma ya ci gaba da sa mana ido ya bar mu kuma kowa ya abin da ya ga dama haba ai Allah ko kawun mu ne shi tsakani da Allah ai ya kamata mu dan ji kunyar shi wata ra wallahi sanan shi ya halice mu gaba daya mu saba mishi kuma mu dauka wai a haka za a zauna lafiya Allah ya kyauta Allah ya ce fala rafaka kada mu cinye magana na kwarkwasa da iyalin shi irin yadda kake yin for play kun za ku haɗu da iyalinka inda tsakanin miji da mata akwai wasa ko to amma yanzu kun zo aikin haji ne ba wannan ki halting ki suspending sai in kun gama aikin haji kun cire iyali Allah ya ce wala khushuqa ba fasikanci duk wani abin saban Allah babu shi kuma an gane wannan ke ko amma a gaban ɗakin Allah wani yake sata sata ki sata a gaban ɗakin Allah wani zai rika nani al'auren shi a jikin opposite sex abubuwan nan suna muni jama'a Allah ya kyauta Allah ya ce wala khushuqa wala jidala wannan babu jidali ba fada ba tada hayaniya ba sababa wani abin kiyayya fil hajj in ana aikin hajji kenan ba za a raba ibada da kyawun hali ba duk wanda yake da kyawun halaye waɗannan ayyukan dama ba zai yi ba abinda ake koya mana وقال صلى الله عليه وعلى اله وسلم فنما ذا الله تعالى ان شاء الله تبارك وتعالى يشي يانا cewa من حج دو wanda yayi aikin haji falam yarkus da yayi rafasu din can ba shine baka yi wannan kurkusan da iyalinka ba walam yafsuk baka yi duk wani abu na fasikanci ba duk wani sabon Allah raja'a min dunubihi ka yawm waladatu zaka dawo garinku daga jizzina banda ka aikata kafin lokacin kamar rana akalke ka duk Allah zai yafe maka kaji alakan ka zama kana da tarbiyya kenan a cikin ibadoji da kake sai malam yace laqad bayyana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bi hadha al-uslub ahmiyatul khuluq kun ga annabi a cikin wannan bayanan ya nuna mana muhimmancin kyawun dabi'a din ragaman min annahu laysa ahammi shay'in bu'ita nabi sallallahu alaihi wasallam tare da cewa akwai wasu abubuwa da aka ce annabi ya zo karantar da mu sun fi tarbiyyar nan muhimmanci ko yace wanda aka aika manzo Allah min ajlihi misali sai yace fal aqida ahammu minni kowa ya san aqida ya fi muhimmanci fiye da hali ko amma kaji annabi bai ce bu'istu li utammima aqidatakum ba sai yace li utammima makarimal akhlaq shi kaga lalle hali yana da muhimmanci da haka mu gyara halayen mu jama'a irin yadda muke rayuwar nan tamu nana ba ustazai ba ba mutanen kirki ba balantana kuma a ce gama gari wani abin in wani ustazin ya aikata maka shi ko kare ba zai ci ba duk waɗannan abubuwan da muke faɗi zaka je ka ga wasu masu mutunci masu addini har zaka ga wasu mutane ma wai yanzu tsoro suke su yi mu'amala da masu addini saboda yayi da wani mai addini ya cuce shi yayi da wani mai addini bai ji daɗi ba kai akwai waɗanda suke bawi suke rantsuwa akan cewa su kam in dai da ransu ba za su ba da ƴaƴansu aure ga ustazai ba saboda yadda wani ustazi ya nuna mashi rasa mutunci akwai wani ustazin da aka ce a tsakiyar kasuwa sai ya zazzagi sarakan shi wannan ustazanci ne wannan addini ne wannan rashin hali ne kawai na gari Allah ya kyauta malam ya ce annabi ya nuna mana wal aqida ahammu min kaga dai aqida yafi muhimmanci fiye da ordinary hali wal ibada ahammu min haka ibadoji suna da muhimmanci fiye da wancan amma duk da haka walakin hadha uslubun nabawi wannan uslubi ne na annabta li bayani ahamiyati shay domin ya nuna maka muhimmancin wani abu idan wani abu na da muhimmanci sai a girmama maka shi dan ka fahimci muhimmancin wannan abu wa in kana ghayruhu ahammu min duk da akwai sabuwa da suka fi shi muhimmanci fa in qala qa'ilu to da wani mai magana zai ce ma wajha ahamiyatul khuluqi hatta yuqaddamu ala al-aqidati wal ibada to wai me yasa hali tarbiyya yake da muhimmanci ne har aka gabatar da shi akan aqida da ainihin wato ibada me yasa sauran ga amsa ga dalilan mala yace fal jawab innal khuluqa huwa abraz ma yarahu an-nas kaga ai hali shine abu mafi girma da mutane za su gani su baka matsayi a cikin su halayenka shi da shi mutane za su hukunta ka an fahimta ko wayudrikunahu min sa'ir a'mal islam kuma da shi za a sifanta kama idan ana son a bada labarin ka ga wani sai ce kai mun haɗu da wani mai mutunci wallahi ya san girmama mutane ya san kaza ba haka bane amma haka zo ba za a ce kai wani ya san aqida ba da shi za a sifanta kama da halayen ka fannasu la yarawna aqidaka shakhs mutane ba sa gana aqidanka aqidan ka yana zuci dan haka ba za su gan shi ba amma halinka fa za ka bayyana gare su la'anna muhallu al-qalb saboda muhallin aqida zuciya ne kama la yarawna kulla ibadati kamar yadda ba a ganin dukkan ibadoji da kake yi ina fata an gane lakinnahum yarawna akhlaqahu sai dai suna ganin halayenka wa yata'amaluna ma'ahu min khilaliha kuma da waɗannan halayen za su mu'amalance ka lidha malai ce to dan haka fa innahum sayuqayyimuna dinahu bina'an ala ta'amulihi hatta addinin ka ma to za su kimanta addinin ka ne idan suka ga irin halin da kake shi ko kun fahimta jama'a za ku ji misalai da kanshi zai buga mana da haka ba sai mun yawaita ba fa yuhakkimuna ala sihhatihi min adamihi idan suka ga irin halayenka to da shi za su ainihin wato hukunta kyan addinin ka ko rashin kyan addinin ka an fariki kulkihi wa suluki idan suka ga irin halayenka da kuma irin tafarkin da kake bi la an tariki da'awahu wa qawlihi ba daga surutin ka ba daga abinda baka zo kana cewa wallahi ni mutumin kirki na ana ustaz ana sa'a na a gani a kasa ko yawa Allah ya sa mu dace yace wa kad haddathana tarihi kuma ya riga ya ba mu irin waɗannan misalan bari ka ji daga ciki anna shirqa al-aqsa wato gabashin duniya can asian kenan ina fata an gane mutamathila bil yau fi indonesia wa malayu wa filipin wa malaysia a can waɗannan yankunan ƙasashe kamar mutanen ƙasar indonesia su ne ai asian aqsal shirk gabashin duniya can kuya mutanen indonesia mutanen yan mawara annari ko mutanen indonesia da mutanen Mali, Malaysia kenan, da mutanen Philippines, an fahimta? Da mutanen Malaysia, dukkan waɗannan yankunan mutanen, kun san wani abun mamaki? Ba a kai musu musulunci da yaƙi da takobi ba, kamar yadda aka ce wasu ƙasashe da yaƙi, su ba da yaƙi aka kai musu addini ba, amma kuma yau akwai musulmi. Hasali ma an ka ga adadin musulman da ke rayuwa wajen za ka sha mamakin Allah. Da shi ma ya ce lam ya'taniqu ahluha al-islam bi fasahati du'a ba iya wa'azin masu wa'azin kasa na kungiyoyi da wasu malamai wallahi duk wannan ba shi ya musulunta da mutanen nan an gane ko wala bi sayfil ghuzzat ba da takobin mayaka aka musulunta da su ba to abin tambaya shine kai aka musulunta mala ya ce bal bi akhlaqi tijjar wa sulukihi ‘yan kasuwa da suka rinka zuwa ƙasashen nan sai suka nuna musu halayen kirki da musulunci ya ce muɗabi'antu da su wallahi waɗannan halayen suka gani suka musulunta a wannan nahiyar mu ma za a iya buga waɗannan misalan kowa in ba ka sani ba ka tambayi iyaye da wani dattawa za su baka labarin mutanen Ghana nan Hausawan da suka rinka zuwa musu a waccan zamanin suka nuna musu amana da gaskiya da musulunci ya koyar da shi wasu suka musulunta kuma har yau watakila a garin da kake ma akwai waɗanda za su musulunta ne saboda kyakkyawan halaka ko ɗabi'a da za su gani tare da wani musulmi wanda musulunci ne karantar da su ko kun fahimta to me malam yake son ya ce mana sai ya ce bal bi akhlaqi tijjar ɗabi'u ne na 'yan kasuwa wasu nuki da yadda aka gansu da natsuwa min ahli Hadramaut daga mutanen Hadramaut da sun karka zuwa musu yankin Hadramaut a wancan zamanin shine nahiyar kasashen Yemen da yin wato bangarori na South Arabian Peninsula Saudi Arabia ina fata an fahimta da yin wato Western Oman duk wannan nahiyar sune mutanen Hadramaut tare da har yau akwai wani waje a cikin garin Yemen da ake kira Hadramaut an fahimta ko to mutanen wancan zamanin min nabin sahaba والذين جاءوا من بعدهم من التابعين واتباع التابعين suka rinka tsallaka teku suna zuwa kasuwanci a wajen halayen su suka gani shine suke tambayar su wai ku wadanne irin mutane ne kun fita daban cikin ire-iren mu sai suke cewa mu musulmai ne ya ajini zalika kunu amsali ku zama irin mu kuma kace to ya zamu zama irin su ku musulunta wallahi da haka duk suka musulunta da mutane yaya halayen mu musulmai yau in aka ga kai halinka a yau za a musulunta saboda halinka koko wanda da ya fara musulunta ma sai ya ce ma na fasa saboda yadda ba mu da halaye Allah ya kyauta kin dai ji jama'a mala yace min ahli Hadramaut wa Amman daga cikin mutanen Hadramaut da mutanen Amman haka suka rinka zuwa to mutanen Hadramaut din sune zaka ji ana ce musu al-Hadrami a yanzu kamar wani sahabin manzo Allah al-Ala bin al-Hadrami ina fata an gane akwai wani malami da ya rayu a karni na 5 shi ma Abubakar al-Hadrami wanda qadi saharani shine alƙalin sahara na wancan zamani shi ma zaka ji ana ce mai al-Hadrami ko duk daga wannan nahiyar su kai an fahimta ko wadalika lima ta'amalu ma'ahum bis-sidq wal-amana wal-'adl was-samah kun ji dabi'un da suka nuna musu sun nuna musu gaskiya sun nuna musu amana sun nuna musu adalci sun nuna musu yafiya duk wanda yake da waɗannan dabi'u wallahi duk inda ya shiga sai mutanen sun yi sha'awar shi amma yanzu muna nuna wa mutane gaskiya da amana ko ku kai kake cinye musu dukiyarsu ma ka zo musu da sifan addini su saki jiki da kai sai sun tattara dukiyarsu sun baka kawai sai kai gaba da su sun amince da kai sun bar ƴaƴansu da matansu suna kaiwa komo a tsakankanin inda kake rayuwa duk sai a ji ka dura musu ciki ka tsallake ba abin da ke faruwa kenan ba to waɗannan halayen ne zai sa su musulunta a yau ina amana ina gaskiya ina adalci ina yafiya ina fatan zama mun gane wallahi ina faɗin wannan ne domin magana ya rinka ƙwanƙwasan zuciya ta ni mai faɗi kafin ku da kuke saurari da haka idan if I'm found wanting in this aspect to in gyara to haka kai ma to al'umman mu sai a fara gyaruwa amma a ce zaka zo ka tada wani ɗan gini a gina islamiyya yanzu ka rasa wane ne mai amana wanda zaka dankawa in ka ɗauko wani da sunan ya zo ya riƙe amana ya tarbiyyantar da yaya gaba ɗaya sai ya bi ya ci amananka ya cinye kuɗin waɗanda kake ganin su ne za ka yi entrusting kuma su zama su za su yi failing ɗinka to ina tarbiyya a akhlaqiyya ina musulunci ina addini ina sunna ko ku ɗan gilan wando ne kawai addini da barin gemu da yin rawani shi ne kawai physical appearance to mun ji dai tun farko addini ba da physical appearance yau wannan abu ne da yake a ɓoye a zuciya to mu nuna wa mutane zuciyarmu ma haka take kamar yadda ake ganin mu a zahiri shine menene al akhlaq al tarbawiyya mutammimat al aqida Allah ya samu mu mala yace wa inna mimma yusaf in ji magana wato abun yana da cin rai ne shi yasa har na gabatar da shi amma za ku ji malam ma da kanshi zai faɗi mala yace daga cikin abun takeici a yau mimma yusaf lahu al yawm abinda za mu zubda hawaye a yau na abinda muke gani na al'umman mu annal wasilata allati jazabat kathiran minan nas ila al-islam abubuwan da suka jawo mutane da yawa suka shiga musulunci a jiya hiya nafsu hallati gadat tasrifu an-nas an shine muka wayi gari da aka juya waɗannan abubuwan yau kuma shi yake kore mutane daga musulunci shine aka samu wani bawan Allah da ya musulunta ya zo ya yi wani zance wanda zance ya kamata musulmai kowanne mu koma daki ne wallahi mu ta kuka yace wallahi da ya san musulmai kafin ya san musulunci yace wallahi ba zai musulunta musulman yau yace da su ya fara sani kafin ya san meye hakikanin musulunci yace wallahi ba zai musulunta yace amma Allah yake mace shi musulunci ya fara sani kafin ya san musulmi da haka da yaga duk musulman da yake gani ɗan iska ne sai gane a ba musulunci ya karanta da haka ne kawai suka zama ɗan iska kun gane ma'anar wannan kalma Allah ya sa mu dace wala yace abin takeici abin da ya rinka shigo da mutane musulunci a jiya na halaye to kuma yau shi yake kore mutane daga musulunci na halaye da yake wala yace walidalika wadalika lima fasadat al-akhlaq wa as-suluk saboda halayen ya lalace ta farkin da muke biyo duk gurbatacci ne Allah ya kyauta fara annasu tabayunan bal tanaqudan bayna al-ibdi'a wal-waqi wace sai ka gamu a yau abinda kake gani a zahiri to shine sabanin abin da yake a zakata bil-aks tamaman opposite zahirin mu daban abinda yake batin mu kuma ba haka yake kamata mu gano yan uwa haka ne kokari mu gyara Allah ya gyara mana na biyu ta'zimul islam da husnul khuluq yaya musulunci ya girmama kyawun hali da kyawun dabi'a wani irin muhimmanci musulunci ya ba ainihi wato kyawun hali da dabi'a mallam yace lam ya'ud al-islam al-khalqa sulukan mujarrada musulunci fa bai maida dabi'a ta farki kawai ba bal addahu ibadatan yu ujaru alaiha al-insan wallahi musulunci ya maida kyawun hali ibada ce wanda ma zaka rinka samun lada a kai saboda muhimmancin ibada gyaran hali wa bujallan litanafusi bainal ibad kuma Allah ya maida shi dalilin da ake gane fifiko tsakanin bayi duk wanda yake da kyawun hali zaka ga yana da fifiko akan wanda bai da shi zaka ga kana sha'awan kai mu'amala da mai kyawun hali sama da wanda bai da shi wa qad ja'alahu an-nabiy sallallahu alaihi wa sallama asasan khairiyya wa tafadul yawm al-qiyama ka duba yadda manzon Allah ya maida kyan hali dalili da zai sa Allah ya fifita wasu a ranar tashin al-qiyama a ina annabi ya faɗi wannan ku ji zancen annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa inna ahabbakum ilayya wanda nafi kauna nafi so a cikin ku wa aqrabakum minni fil akhirah majlisa kuma ranar tashin al-qiyama gani gashi haka zamu zauna a cikin aljanna kun san waye manzo Allah yace ahasinukum akhlaqa wallahi shine wanda suka fi kowa kyawun hali cikin ku na fi kaunan su kuma ranar tashin al-qiyama su ne makwabta na a ranar tashi a cikin aljanna sai in duba halayen nan nawa hanya zai bani wannan matsayin ranar tashin al-qiyama kun ji na daya sannan annabi yace wa inna abghadakum ilayya waɗanda nake jin haushin su ba na kaunan su minni fil wa ab'adakum minni fil akhirah kuma a lahira wallahi ko ganin su ba zan yi ba sun fi kowa nesa da ni kaga wuta kenan ina fata an gane manzo Allah yace aswa'ukum akhlaqa shine masu mugun hali a cikin ku ba su da kyawun hali ne yace ba ni ba su ran tashi da kuma ina kin su ka ku ga wanda annabi ke ki ba zai cece shi ba sannan sai annabi yace astarfarun ga daga cikin dabi'an waɗanda ba na san shine astarfarun ne astarfarun shine wanda yake da yawan surutu kasirul kalam duk inda yaje ta ba dole mutum yayi ƙarya ba kamar tsohon keken dinki baka yin shuru baya annabi yana cewa man kana yu'min billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw yasmut in baka da alkhairi za ka faɗi kai shin don mutum ya cika surufi to zai hada sharri da yawa tare da shi annabi yace baya san astafaru ku ji na daya sannan almutafayyiqun sabai da annabi ya karanta hadisi ne a cikakken lafazin kamar da al-Imamu Tirmidhi ya fitar sai da suka tambaye shi suka ce mun gane astafarun da almutashaddiqun za mu zo mu ji shi amma wannan mutafayyiqun din nan ba mu gane ba annabi yace almutakabbirun kenan masu girman kai kun ji masu surutu masu girman kai yawan surutu dabi'a ne mai kyau girman kai hali ne na gari to kaji mugun halin kai sannan almutashaddiqun masu ainihin wato tale magana suka ce daga alshidqu ne kunci yadda mutum yake ta wato in zai yi magana sai ya tale magana ya tale magana abinda zai faɗi kalma daya sai ya faɗi kalma 101 ka wahalar da mutane ka wahalar da kanka amma yace ban san irin waɗannan jama'a an gane wannan da kyau ko to waɗannan shine wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna baya son shi da haka mu gyara halaye mu domin mu samu mataki mai kyau a aljanna wa kadalika ja'ala ajra husnil khuluqi taqilan fil mizani balla shay'a akala aqalu minhu haka Annabi yace kyawun hali yana nauyaya ma'aunin bawa ranar tashi alkiyama kai ba ma abin da ya kai shi nauyi a ranar tashi alkiyama fa qala Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace ma min shay'in asqala fi mizanil mu'min yawm alqiyama min husnil khuluq ba abin da ya kai nauyi a cikin ayyukanka a ranar tashi alkiyama kaga Annabi bai kira sallah ba bai kira azumi ba amma sai yace husnul khuluq in kana da kyawun hali sai kaga aikinka na lada yayi nauyi a ranar tashi alkiyama dukkan hadisan Imam Tirmidhi ya kaddace shi kuma hadisi ne kyakkyawa hadisi ne ingantacce duka kuma an gane wannan da kuma Imam Al-Albani ya inganta wancan na farko a cikin Sahihul Jami wannan kuma ya inganta shi a cikin Sahihul Tirmidhi ina fatan jama'a gani Allah madaukakin sarki ya sa mu dace jama'a saboda yanayin lokaci zamu tsaya wannan gaba ta biyu ta kila mu hada gaba ta uku insha Allah subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta استغفرك واعفو لك والسلام عليكم
ورحمة الله وبركاته